more music at houseofsongs.com.
Somos una raiva cari, zapa que cula wa haki que zankari. Asuya ya zapa que kumpala, suraya que te zabina que zankala. Que te dura de reina, nasu nasami que farin chikina nuna. Aban que na mori rida na zanki kintari, aben que tu kazanjuri. Suraya Sukani, Kitse da Susani, Si Amataya, Gidare, Kiriloni, Kisani,
na abundana boye azutiya da tatsika ta fashi kai na tambaya sakon masoya gashi idaniya na fada in me ke kuna mutu duniya yau inda ke sirayya na wuce na tukunya kuna ke zam amariya nizani kike madina umba kini dada mota ko ina in an gane ka ace ga yan sarauta sayya sai idan ya ta ashraf na kire a kullum martire da
na tani yasu kin wuce siyar gata idan kin saya gwanin kyau wani ya kasa marke yau sunan suru ko a alzihu ba zai yi wa ala safta
suru ta yi wanka ta suskar ta ta yi best best tafiya ta ke kwaskwas gani suru sai da alfarma
nike maman nike buri na same ki na ta gari gana ya zan gwanin tsari na yanmu ba za a kushe ba
kin aminta kin gari zai da turo iyaye na ki amshe na amma soyi go so asara
sori suraiya sori suraiya
excuse me my baby
sori suraiya